bakoncin wa muka samu yau.
Sunana Rukayya Abdullahi.
Ba mu labarin tarihin ki a take.
An haife ni a nan jihar Kano. Nayi primary a makarantar Kundila Islamiyya Primary School, sannan daga Bistani na tafi secondary school. Ina JS aka cire ni aka min aure. To bayan nayi aure zaman aure dai bai dadi ba. Ina JS 3 aka cire ni aka min aure. To bayan nayi aure dai zaman aure bai dadi ba har shekara ta 5 a gidan miji sai auren bai dadi ba aka rabu. To bayan an rabu da na dawo gida ko wata 4 ban rufa ba na fara neman makaranta. Ina fara neman makaranta na samu na koma makaranta. To saboda ina da experience ina na taba yin karatu da sauran su ina nema kawai SS3 na nema. Na tafi SS3 shekara daya na zana jarabawa SSC kenan. Alhamdulillah nayi ne kuma duka na samu. Wa'ad ina na samu 7 credit au 7 credit aneko kuma na samu 8. Bani da wata matsala English da math duka ina da su a WAEC dina da ne kudina. To dandanan sai nayi apply na nema Kano State Polytechnic. Alhamdulillah na samu.
Wani course kika nema a poly?
Math com na nema.
Kuma nake sha'awa kenan.
Abinda nake sha'awa kenan. Ina sha'awa. Da dai da farko ban ma irin kai kaina nan ba saboda da farko karuca ne Sa'adatu Rimu ma idan na samu kin san irin haushin nan ka fito gidan miji. To irin kai sai nace ni in koma makaranta. Kin san mutanen mu yanzu musamman hausa sai a ce ko dan teaching din nan ne.
Ko dan teaching
sai nace yawa eh to in na koma ni ko Sa'adatu Rimu in je in yi ko teaching ne in dinga yi in zauna in rike kaina saboda na haihu da nayi aure ina da yara guda biyu. Yara na guda biyu mace da namiji. To ko na dinga tunanin kawai in je in yi karatu na in zo in samu ko teaching ne in zauna in rike kaina kafin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya fito min da miji na gari. Ya fa kama kambo ma kama zam ganewa bayan haka sai na zo na samu Kano Poly. Kin ga ban taba tunanin ban kai kaina nan ba. Allah ya bani kawai sai saboda ni duk abinda nake ina addu'a mafi alkhairi duk kuma abinda yazo min idan har naga ya tun karo ni sai in karbe shi shine alkhairi na sai in karba. To sai na samu Mass Comm ban wannan ba kawai naje na samu nayi anan SGS Kano State Polytechnic nayi diploma dita akan Mass Comm. To bayan nayi na gama akwai attachment IT da ake tura aka tura ni Freedom Radio naje nayi attachment dina wata 6 ne nayi na gama. Bayan na gama dan lokacin ba mu gama school ba suka tura mu muka koma makaranta aka ci gaba da karatu aka yi final exam aka gama alhamdulillah diploma result ya fito yayi kyau alhamdulillah. To tun daga nan kuma ban zauna ba saboda gaskiya ni bana son zama kuma a hakan ma ina dan yin sana'a ta haka dai bana zama. To bayan da result ya fito still dai ban zauna ba tunda naje Freedom Radio na dan samu experience akan karatuwa akan karatun da nayi. To kawai sai naga me yasa zan zauna sai na nema a Freedom din in koma in je ko working experience din in ƙara samu akan aikin jarida. To hakan bai samu ba sai na juya na tafi Radio Nigeria Pyramid Kano. Akwai Pyramid a Kano to anan naje alhamdulillah suka dauke ni suka bani dama sosai
kuma sun dauki ki aiki
sun dauke ni ne voluntary ma na yi musu aiki dan gaskiya casual din ba sosai sosai ba ko da wani lokaci suke ba mu allowance ba. To zan iya kiran shi voluntary haka nayi. To a haka dai na ci gaba da yi ni dai daman ba wai abinda zan samu nake kallo ba har kullum experience din shi nake so.
To yanzu zamu koma baya lokacin da kike karatu ganin cewa kin dan yi shekaru ba kiya koma makaranta ba a fuskanci gwagwarmaya ba
gaskiya babu wata matsala da na fuskanta saboda ni mutum ce da in dai na sa abu a raina ina so Allah ubangiji yana tallafa min kin gane ina samun sai in ga kawai na iya abu saboda kawai na riga na sa a raina ina so matsala daya dai kin san yau da gobe ka zo ka koma makaranta alhamdulillah komai dai ana yi maka daidai gwargwado to amma dai yau da gobe
ina bin aiki
aiki alhamdulillah
yanzu ana aiki
tunda nace miki da na samu wannan experience din ina cikin yin wannan working experience ina yi a hankali an bude sababbin gidajen radio a kawai ina ta applying ina nema nan a kira ni in je idan naga wannan kawai dai a hankali yanzu alhamdulillahi dai na samu
kai na yake son ki zama ki ga kanki ji
suni ni dai kullun buri na in samu ci gaba a harkar aikin jarida in samu ci gaba yanda da an ji sunana wance cewa na gaskiya wance ce tana kawo rahotanni masu kyau ko kuma labari mai kyau an riga an santa a kafar yada labarai ba ni da wata matsala kuma kullun kira na ga mutane musamman waɗanda suka fini kwarewa akan wannan aiki nawa idan suka ji gyara a kira ni a gaya min domin in gyara
ga ƴan wanki mata matasa kuma fa
mata matasa ina kira a gare su su maida hankali danganan su ma sun zage dantse sun yi karatun nan sun zama wani abu a rayuwa domin idan ka riga kai karatu to gaskiya baka da wani sauran koma baya ko matsala saboda karatun nan zai kai ka duk inda baka tunani
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya
Kwalli 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 kwalli